Sin in Wanted da ya fito da bajintar Salman Khan a shekarar 2009 ya samu tsaiko a lokacin da ake kokarin fito da kashi na biyu na fim din. Saboda a wancan lokacin an zargi Bonnie Kapoor da matarsa Sandy Bee mai shirya fina-finai da kuma Salman Khan da laifin satar fasaha. Amma yau bayan da aka kwashe shekaru 7 ana ta kai ruwa rana, kotu ta wanke su daga dukkanin zargi, saboda haka suna iya ci gaba da fim din na Wanted 2. Rahotanni na nuna cewa Dilbar Singh, wanda ya kai su kotu, ya nemi Bonnie Kapoor da ya ba shi kuɗaɗe fiye da dalar Amurka 100,000, wanda ya hana, wanda kuma ake zaton cewa shi ne dalilin zuwa kotu da batun satar fasaha. Wannan batu dai na neman zaman ruwan dare a ƙasar India, inda ake samun mutane marasa kirki suna buƙatar maƙudan kuɗaɗe daga hannun jarumai ko kuma su ɓata masa suna. Da aka tambaye shi cin kogin kinin kotun ya jawo masa tsaiko a harkarsa na fina-finai, sai yake ko kaɗan ai dama mutum ba zai bar irin waɗannan abubuwa su zame masa cikas ba, amma ya ce abin da kamar wuya a ce a yi fim ɗin Wanted 2 ba tare da jarumi Salman Khan ba.